To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu rayuwa kan wannan shafi na sarki zaki MTK na Rasulullahi aminin alhamdulillah muna tare da Sheikh Burhanuddin Rauci wanda muka alƙawari za mu zo ki hudu da rabi amma jama'a ku ya kullu mun makara sosai to ba ban cewa mun makara sai ce ni na makara saboda shege ya kira ni on the time on the dot di yana kira na to lokacin gaskiya a guna a wuri na gari bai waye wasu sai ke
eh sai waki
alhamdulillah akan zance da shege yake so yayi mu bahala sai wai sai yi rantsuwa akan Sheikh Abdulla sai bahala to wannan mubahala ina gani tun wannan shekara an ashabul kafi sun nemi ayi wannan mubahala ba samu ba musa banga wanda ya to yayi mu alam ba kowa bai mai da hankali ba dai na sai ka amma samu ina neman in ji a bakin Burhani Sheikh Burhanuddin da muke tare da shi jama'a kowa ya san shi baba ko mu bane kowa ya san Sheikh Burhanuddin baba ko mu bane to Sheikh Burhanuddin wai zai mu bahala kuma in an ce mu bahala kai da baka san dan mu ba ha bi mana ana nufin rantsuwa ana nufin rantsuwa sai wai zai yi rantsuwa to sai mu tambaye kan abinda ka son fara tambayan shi Burhanu dina kan wannan layi kamun mu je akan abinda shi zai tsoro shi me yasa kake son me hujjan ka me dalili da yanzu kake son kai ba hala me yasa kake son kai rantsuwa kuma rantsuwa akan Sheikh Abdulljabbar rantsuwa akan mubahala akan me ko me yasa yanzu kake son kai ba hala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم جميل تعرض سؤالنا الشاشي البركة رسول أمين da shugaban wannan shafi ne albarka sarki zaki
Allah ya
kuma zaki ma'aiki kuma sarkin Hausawan kasan Amerika gaba ɗaya da Canada kaga matsayin yayi yawa duka da wanda za su biyo mu a baya ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baya ga haka muna murna da Allah ya gwada mana wannan rana ta juma'a wanda wannan rana ta juma'a a cikin jama'a saniya a wato hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 yau shi da kenan da jama'a saniya sannan kuma wato yau 30 ga watan December 2022 miladiyan annabi Isa wanda muke shirye shiga sabon shekara na miladiyan annabi Isa alaihi salam to baya ga haka zakin ma'aiki na ji daɗin wannan tambaya da kamun wato ainihin hadisi da yasa da ni wannan abu da ake kira mubahala shine wato wannan abu da yake fita jawuli ma'ana yawo a tsakanin al'ummar musulmi tun shekara 1 da rabi da yuce ko mu ce tun shekara 10 da yuce lokacin da shi Malam Abdulljabbar ya sauka layi ya fara faɗan wasu maganganu tun daga bayan Allah ba ta tike akan kowa ba ko sun da ya hada ga babban bango shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ƴan uwa da yawa tun lokacin mun kai shekara 10 muna bagwarmaya da shi mun masarar duka da yawa akan abubuwan da yake faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan rashin da'a ne har ta kai ma ya faɗi wasu maganganu da fita daga musulunci ne wanda danganta Annabi da wannan maganganun wato duk wanda ya haka wato zagi ne kai tsaye wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wanda ya zagi Annabi hukuncinsa a musulunci dama a fili ne wato kisani hukuncin kisani wanda ya zagi Annabi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani daraja a gurin Allah wanda ma Imam Qadi ya faɗa a cikin Al-Shafabi Ta'rifin Mustafa yace shi fa Annabi sallallahu alaihi wasallam a haƙin sa ka da wani mutum zai zo wucewa misali ana cikin surar ta manzon Allah annabi mai kyan fuska mai kyan ido mai kyan haƙari mai kyan kaza sai wani mummunan mutum ya zo wucewa kawai sai wani yace ai annabin kama yake da wannan suka ce to ya gbada wani mummunan mutum
sai ya kuyi mu fahimce ka mu fahimce ka haka kamin ka zo wurin muna so mu sani miji me yasa wannan tsawon shekaru har yanzu me yasa kake wannan mu kake son kai rantsuwa me yasa yanzu kake ko
to
a kanne mun zo wurin
na to aini alhamdulillah nagode laifi garin bayani sai na sauka ban ba da aini amsa ba abinda ya sani ce so ne mu ba hala kai tsaye na yi ta ne dan Allah dan ganin girman manzon Allah na daya na biyu dan ceto wasu matasa waɗanda su har yanzu gani suke yi kamar shi malam Abdulbar sharri aka masa akan waɗannan abubuwa duk hujjojin da aka faɗa sun suna ganin ba su gamsu da shi ba to shi yasa nake so na yi rantsuwa mu ba kala la'alla su gane ba wai mu gaba ne yake yi da shi yasa muke munnan abin da ya sanye shi ba a'a abin da ya faɗa dinnan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye zagi shi yasa nake so na yi rantsuwa a kai har cikin ran mu kuma har gurin Allah haka al'amari yake wannan shi dan Allah dan ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kuma ceto al'umma waɗanda har yanzu su suna ganin waɗanda suke magoya bayan sa su suna ganin da wasu waɗanda suke masa sauki su suna ganin kaman abin da ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba ta kai zagi ba to ni zan yi rantsuwa da alƙur'ani akan zagi ne ba ma Abu Jabbar ba duk wanda ya faɗa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa irin abin da ake yinki ma Abu Jabbar hukunci kenan akan
wannan za ka yi rantsuwa cewa shi Sheikh Abu Jabbar ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai tsaye
wannan kwarai da gaske wannan maganganu da ya faɗa wa manzo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zagi kai da gaske kwarai da gaske
okay to shayi kamin mu je kan ku to shikenan akwai dama za ka kai shi mubahala ke
to sannan sai ɗan uwa da ke yi tunanin ce menene ake kira mubahala menene ake kira mubahala kuma tana da asali a addinin musulunci lallai tana da asali idan mutum ya duba cikin surata Ali Imran ayan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan annabi Isa alaihi salam aya na 59 inna masala Isa inda lahi ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takun min al-mumtari Allah ya ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ونن آية إتني أصل مباحلة أتكن القرآن من الجمع. وقت سنديا سو كان آية شنو وقت سندا واتو نصارى نجرانا واتو كريستوسي كننا نجرانا سكزو سكتنبي النبي منيني أبون جيكي فقاتشن النبي صلى الله عليه وسلم إسانا شباوان الله shi ba Allah bane bawon Allah to shine Jibril ya zo shi Annabi ka gaya musu lallai fa misalin Annabi Isa a gurin Allah kaman fa misalin Annabi Adamu yanda Allah ya halicce shi daga kasa yace masa zamo ya zamo to haka Allah ya halicce Annabi Isa alaihi salam sai aka ba Allah bane bawon Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wannan gaskiya ne daga ubangijinka kada ka zamo daga cikin masu kokonto ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta lace Annabi ya huta ka wannan da mu ne ake sai Allah ya ce to duk wanda ya jayayya da cikin shi Annabi Isa to kace maka min badi ma ta akamin ilimi bayan hujja ya zo maka shi da ilimi anan to kace ku zo fa kun nadu kace musu ta'alu nadu abna'an ku zo mu kira ƴaƴanmu maza wa abna'akum mu ma da mu da mu kira ƴaƴanmu maza kuma ku kira ƴaƴanku maza wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira ƴaƴanmu mata shine matayenmu da matayenku amma ƴaƴa ba matan aure ba ake nufi anan wa anfusana wa anfusakum mukira kawukanmu da kawukanku sai mu zo sun manaftaje to anan ne aka samu ibtihal din shine wato mubahala din sai mu mubahala fa naj'al la'anatallahi alal kadhibin mu sanya la'anat Allah akan matsari
kaza sai anan kana ga yamuna in kai wannan mubahala bi mana kana gayyatar su su ma su zo ku yi mu in dai wannan ayyana su ma su zo ku yi mubahalan tare kenan kake nufi ɗan ashabul kafi
good sarki zaki good sarki zaki duwan ɗan ashabul kafi wanda kai yaddar shi sarki zaki ɗan tafiyar ne wanda an yaddar shi ɗan tafiyar ne hujja a cikin ba wai a jira neman wanda ba mu san shi ba wanda kai yaddar shi ka yaddar shi to sai su zo bayan nayi wannan mubahala da din yau kuma su ma su zo ma ranan mandi in Allah ya dani
okay ta bude kofa cewa ranan litini a hada ta da kowane albajiri Sheikh Abdulgabbar wanda na yadda da shi
wanda ke yadda shi sanan ne kwarai da gaske a kan waɗannan maganganu da din kawo su wanda Abdulgabbar ya danganta su annabi dan yi rantsuwa da Allah zagi ne in baka ba Allah ya bada aya kaina kamar yadda na zo rantsuwa din a gaban sha Allah
eh to sai ga yanzu mu yi wannan ina ganin sai mu su abinda ya kawo mu ke saboda yau jama'a ku duba on the 29th December 2022 mun kai karshen
okay yau to tunai ya ce ba 30 bane ma ga wata na yi kure yau 30 ne fanna ganin zai
ba ku ya kula
yau
30
yau
yau 30 mun tare da Sheikh Burhanuddin wanda sai amma zan baka minti daya don Allah haka wuce minti daya me yasa kuli ne me yasa a wancan tsawon shekara daya da aka nemi wannan mubahalan ba ku tanka ba ce yanzu ka zo me yasa wannan lokaci tsawon shekara daya ba ku tanka ba
to na farko la Allah din iya ce ni ban ji lokacin gayyatan ba la Allah ko kuma na manta ne yake faruwa a lokacin la Allah ne bi kuma
ya ga ya nemi mubahala nan Sharif Abdulbar
na to ka gani ban to ban sani ba lalle ko hankali na abinda kuma yanzu ya dauke ni akai shine da har yanzu suke shakka akan wannan kalamin ba ga dinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa ne ga ni nan zuri mubahala da wanda kuma sai yaddar shi shi ke nan sai a zo a haɗa mu insha Allah
mandi ranar litini
ranar mandi ina ke ai bai yi rantsuwan ba kuma ina ɗan shi kuɗa ya kamata in ƙara sa
in za mu yi in za mu yi yanzu kai tsaye ta mu yi rantsuwa ka yi insha Allah jama'a yau cikin December ranar Juma'a kuma ranar Juma'a babban rana yanzu haka an buɗe ƙarfe 5:08 kenan agogo na Najeriya nan ga an buga 11:08 agogo na US America muna tare da Sheikh Burhanuddin Bauchi a kai tsaye Sheikh Burhanuddin Bauchi a kai tsaye zai yi rantsuwa Sheikh Burhanuddin zai yi rantsuwa akan zance da Sheikh Abdulgabbar yayi Sheikh Abdulgabbar yayi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wai zai yi rantsuwa yanzu haka amma shi zaka yi rantsuwa ne ko da me akwai abin da karika da me zaka yi rantsuwa
akwai qur'ani da nazo da su guda 11 wanda nan daddaga su in Allah da dai rike su a hannuna tare da cewa rantsuwa
11
insha Allah in Allah ya yarda tare da cewa rantsuwa ba wai sai lalle mu cinya qur'ani ba amma arkan ba shi qur'ani tsoratarwa ne da kuma gudu girman abin da dai to na san girman qur'ani gurgurin imani na da imani na da Allah dai rike su wa'innan maganganu da dan dantawa annabi zargin Annabi Muhammad
amma ai qur'ani da yawa ya isa ko mata daya
dukkan insha Allah dan daga su a gan su rungume su ko bare ba nan gan su sai rike guda ɗaya ka wakilce su
duka a tafaddal muna jin ka bismillah
to cewa to kafin ne rantsuwan ba zaki shine ita abinda ake nufi da ita mubahala din ita ne wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira yi wa'innan nasara na jarana sai suka kisu zu wanda har Annabi sallallahu alaihi wasallam arwaya yake ce wallahi ba a tani bil haqqi
na ka karanta muna wannan da mu je kan mubahalan gaba daya ka mu
zai ki ce da to shi ke da to kun ba ne riga in ne riga ne mubahala kuma duk ka kada wasu duk abubuwa da dan abun nan da shawarar su don abu da shi don fada in ba su cin
to bismillah to bismillah
Eh, ba ni miki kuna fito mu amma ba halatta zama na karshe ne daga ita kai shi ta na close sai ka kai insha Allah. Sabiya raka wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun zo sun yi wannan rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la amtar alwaji alaiha nar yace da kwai ya musu ruwa wuta da kwai ya fitar musu da ruwan wuta da an kona su to sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace na hasan da Husaini da sai da Fatima yazo da su ko kuma suka ji tsoro bazo wannan shine mubahala a musulunci sannan ana rantsuwa a musulunci abubuwa da yawa amma naga dace yana su taddaita kuma hakan yana da kyau to abu na uku bayan na faɗi wannan al-mubalagha kuma ma'anar mubalagha al-ibtal al-ijtihad shine wato mutum ya kai matuƙa cikin rantsuwa mutum ya kai rantsuwa ai matuƙa cikin rantsuwa ana ji na kuwa
ana ji ka
na yawa al-ibtihad shine al-ijtihad fi du'a'i jilani wa ghayrihi shine mutum ya kai matuƙa cikin wato addu'a da la'ana da wani la'ana eh an gane shine suka ce ayu qalu akan ce bahalahu lahu ay la'anahu akan ce Allah ya la ya masa mubahala Allah ya la'ance shi wal buhul al'an la'anta shi to a take dai kenan wannan to a yan uwa abubuwan da shi mal abdu jabbar ya fada da shugaba sallallahu alaihi wa sallama wato kai eh wannan abubuwa da yake na muna tare zaki
muna tare
yawa wannan abubuwa da abdu jabbar ya fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari in fara daga qur'ani amma na ji kaman baka gani na ne amma ana gani na kuwa
bari qur'ani mu gani budatin qur'ani mu gani sai
na ni na ga hoto na din ya tsaya bai motsi
mu muna ganin ka yana motsi muna ganin ka
to to kaga wannan qur'ani an ganta
eh an ganta
to din kenan ga qur'ani irin tamu tawar su an ganta zaki
an ganta
da tana haka bi kenan ko
eh biyu
to ga wata an ganta
na am
an ganta wannan
eh an ganka an ganta
to ko ku kenan to ga wannan an ganta no
na am
budi kenan
eh
ta ga wata
na am
biyar biyar kenan ko ta ga wata
shida
ta ga wata
sai ko wanne karka ka bude ciki
bakwai
eh bude ciki ko ciki ko wanne ka doko ka bude
to ga wata
takwas
ga wata
tara
to a bakar guda tara a bamin guda tara ga sauran nan ga sauran nan amma dai a bar guda tara
to
ga wata ga eh a bar guda tara yawa bismillahir rahmanir rahim ya zama wuti kenan ko zaki
eh
ya zama wuti to wannan qur'ani da na daga su gashi nan dan yiro kuma akan abubuwan da abdu jabbar ya gaya wa manzo Allah dan lissafa
qur'ani ba ka bude shi ba bude shi mu gani wannan wannan da karka
wannan da yake tana da abun nan ne kan tana ganewa ne amma bari daga bismillah azanka irin na iba ne qur'ani mun iba kan da yake wa hannu na ya abun nan eh sai abun nan shi yasa tana da kan
eh
an gane
eh an gane
shi ya kuwa to qur'ani malamai suka ce ko aya ɗaya ne ma in dai wani abu Allah ne sai rantsuwa da shi to Allah zai iya kama ka da shi matukan ba ka da gaskiya yawa to ga tanan zaki na yake sai tana wanda na bude ta
to
yawa to yawa abin da yake faruwa zaki dan lissafo abu guda biyar je gaya wa manzon Allah sai kuma in yi rantsuwa a kansu wallahi zaki kuma ba haka ba wannan qur'ani ta ce na daya kalman ba su da dadi abun amma dole ne mu fada na daya kalman cewa sifanta annabi subhanallah da kare a haƙiƙa karatun sa dai akan auren sa tiya annabi ya bada ita madiyatul kalbi ya zo ya karba sai yusuf ya faɗi wata kalma ya da annabi da kare a uzu billahi min shaitani sannan ne biyu kalman bunsu subhanallah an ji wannan abubuwa duk wanda ya ji wannan karatun na biyu kenan na uku kalman tuhadi subhanallah ya faɗi wannan wa annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu magana annabi ya shiga kaibara tsirara hake fada yace aihuwa mahaifiyarsa hake fada wannan na hudu kenan na daya a kare subhanallah a sifanta annabi suru shade yawa na jirin san mata ni jaraba mata subhanallah subhanallah na biyar kuma wanda na faɗe ta ita ne ya shiga haibara tsirara wa'innan kalma na riƙe wannan alƙur'ani ya Allah kai ne muti adalin bai Allah baka zalunci ko bayan zara Allah idan wannan maganganu da Abu Jabbar ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba zagi bane Allah sai aya a kaina ka sa wannan qur'ani guda tara fiki idan wannan abinda Abu Jabbar ya faɗa wa manzon Allah in ba zagi bane a haƙin manzon Allah danganta shi da wannan Allah ka sa wannan qur'ani fiki guda tara idan wannan abu da Abu Jabbar ya gaya wa manzon Allah irin wannan magana da irin munanan magangana idan ba haƙƙi bane idan ba zagi bane a haƙƙin manzo Allah Allah ka sa wannan Qur'ani cikin Allah baka zalunci ka haramta zalunci makanka kuma ka haramta a bayinka dan izukofi da kusumuloli da nisufofi da ayoyi da dugo da wasila da baki da sirrori da cikin wannan Al-Qur'ani Allah dan rashin ba ƙarya a cikin ta gaba da bayinka din gaskiyar ka turu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wa'innan maganganu da Abu Jabbar ya faɗa wa manzo Allah in ba zagi bane a haƙin manzo Allah Allah ka sa wa'innan Qur'ani cikin
to amma sai ko da ma ya ce yana kwatantawa ne ba direct annabi yana misali yake bayarwa zagi ne
ai ba a misalta annabi da mummunan abu kuma na biyan da ya daura kansa ya ce akwai shi a cikin littafi kuma an zo zama dinda an ta kalubalantar sai kuma an zo zama ya gagarkawo da wannan ya tabbata shi ya faɗa kuma abin da yasa alƙali yake masa hukunci kuma ba san hukunci a cikin wannan al'amari kuma na bada goran gayya zuwa ranan mande duk wanda ya shirya akan wannan abubuwa da irin su to da mu zo mu faɗa ya ja mu zo ai mukabala duka duniya su kalle mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi wannan ne dan Allah din girman manzo Allah dan ceto mutane a cikin abin da suke ci
to alhamdulillah sai Burhanuddin ya cika kawarinsa cewa zai zo yayi rantsuwa mubahala akan zantu cikar da shirk Abu Jabbar ya kunta ko da ma kwatance ne annabi ba kwatance da shi ko da kwatance ne aka yi wa
annabi ba a cikin hadisin mun na fai
aka faɗa wa shi sa shi yana gayyatan duk almajiri na Sheikh Abu Jabbar wanda ya isa bi ma'ana ranar litini ya zo a yi zama alhamdulillah sai yi Burhanuddin kamar kan da nake faɗa na faɗa ya riga ya yi shi ma na ci kun ji na ta Sheikh Burhanuddin wannan ko shekara ɗaya da aka gayyaci yi wannan mubahala me ya sa da ko da kan wannan shafi malam Burhanuddin dan gaskiya bai ji ba da ya ji da wannan lokaci gaskiya da shi ma ya yi da shi shi sa bai ji ba shi sa ya fi ya ce faɗa kuma a gaske da ya kira ni jiya kusa garin jijiya ya ce a jiya ma gaskiya da ya tsaya yau ya yi mubahala amma a gaske wallahi ban tambaye shi me kake son ka faɗa menene wallahi ba mu yi ba kuma ina da dalili na da yasa ban tambaye shi ba dalili na ne duk maganan da za mu yi shi akan haka ya zuwa bane jama'a kowa ya ji ya gani shi yasa muka yi wannan magana da shi amma alhamdulillah naga ba zan da kira ba amma naga wani malami da muke karatu da shi a kan Sheikh Al-Kanawi Al-Iraki
shi ba babban malami ibn shiya naga ya kira shi za ku bar mu ba shi dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shekh al-kanawi al-iraqi wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shekh al-iraqi Allah ya tabbace ka Allah ya tabbace ka malam kana tare da malam Brandy wallahi sallahi shek Brandy ya ce kin ce yasa wuta da ke masa ya kuri bar yau
dole
hankali ke dan kwanta ba san wa ki zace yi ba
zaki mai
now annabi yayi ba wato yace ba zaki ba wannan babu ba hala bane amma yace in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaga haka kike so yayi ko kaga alhamdulillah gara da Sheikh Brandin bai sauka ba inda ya sauka ka kawo wannan zance to amma Sheikh Brandin da ina roƙa tunda kai ka zo kai mu bahala to wai ga san da suke so ayi wannan mu bahala da ni ina roƙa ka biye sai haka
zaki assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum
wato na farko wato amsa ma tambaya da kai ba ta daga cikin abun nan din mu mun yi a kan ranar mandi
na
ba shi ke kira din mu amma amsa masa da aka yi an masa adalci ne kuma ka ce malami ne mai karatu wanda yake karatu anan haka ne kuma an girmama shi na ɗaya ce na biyu Allah fa aka ce shi fa Allah inna Allah la yaqti alayhi shay'un fil ardi wala fis samai babu wani abu da yake uya wa Allah a cikin sama ko a ƙasa inna allaha alimun bi dhati sudur allah shine mafi sanin abin da yake zuciya kuma allah fa ba a wasa da shi an gane sabina da ka wannan abu da na fada dan wa aka yi dan wa nake ne dan allah dan kuma mutane da suke bin bayan sa idan ƙarya ne ko wani dabara ne allah ya san abin da nake ne kuma allah kudirran tsuwan kai ko ba komai allah zai iya kama ka da shi ko aya ɗaya wallan tana kada alqur'ani sai Allah ke sani mu ba wai mun zuwa sani ko siyasa anan ba Allah ya san manufan mu a haƙƙin manzon Allah wannan duk wanda ya faɗi wannan magana Allah ya zagi annabi in kuma shi yana ganin ba zagi bane wa annabi shi ne zo yayi irin nawa ya ce wallahi fadan wannan kalmomi marasa dadi a jinjin ta su annabi shi kuma yayi rantsuwa ba zagi bane in kuma zagi ne shi
ba abun da yake kai ma malam Brandy kana so kai kai rantsuwanka amma in suna so kayi abin da suke so bi ma'ana su zo kai da su a gaban ranar litinin kira haka kike nufi kai ma
ai wannan kan zaki kana maimaita abin da kuma mun riga mun faɗe ta mun wuce ta shi ne yanzu da yake magana shi ne nake ga masa shi ya zo ya tiro ko ba da ni ba ko da ba da ni ba ya zo shi ya lissa ko ina bu danganta su annabi yirin tsaki ba zagi bane kuma in zagi ne qur'ani fi shirin ne ne da ne
to shi
ke kina kana ganin ba ran kwani mai ba
shek al-iraqi bar branding yayi maganan ta kuma ya kawo nashi wai in an ce a bi mana wanda ya motsa a gaban ranar litini ayi tare ayi kan da ake so in Allah ya da ina ganin da
yawa duk wanda da ya zo ranar litini akan wa'innan kalamai da aka danganta
ne da irin su kowa ne
yawa kuma zaki kana dina afwan kada ka sake bude wani ya sako ya amsa yanzu sai ka canza salo sai ta canja wani ya fito sauko a layi ya fadi magana a kanka ko ya fadi to sai kage ta canja mana sana
ka mu bata wasu karatunsa
eh ko ba ka ba yawa
okay alright
now
ya kuri ka ya kuri alright jama'a malam branding yayi irin tsuwan shi kuma ya nuna cewa insha Allah almajirin Sheikh Abdul Jabbar wanda ya isa yana gayyatar shi yazo ayi mubahala da shi kare ranar litini
akan wa'innan magana kuma akan wa'innan magana da aka gaya wa annabi danganta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Masha Allah mun gode sosai mun gode to shakke kai mana addu'a kenan in Allah ya
to zaki
zan barka sani kuma in yazo alkawari dab ranar litinin a aiwatar da haka insha Allah shi
insha Allah Allah da matakan dare da lafiya a kuma yawa to abin da da rike da shi shine muna kiran mutane su sani annabi Muhammad fa ba wasa bane sallallahu alaihi wasallam annabi fa ba wasa bane annabi fa ba wasa bane in dai sidina Abu Bakar radiyallahu an maciji da ta cije shi dan annabi na cinyan sa ya ga daga annabi rishin da diji in dai sahabbai da su ba da rayukan su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata duk musulmi ya kiyaye abin da ya faɗa ya kamata ya ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi fa ba wasa bane in kuma ana maganar manzon Allah babu siyasa a ciki kamar yanda wasu suke zata haka babu siyasa a kan lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ya zama muna fadan annabi a baki a zuci ba ta muka dauke shi ba sallallahu alaihi wasallam mu sani in dai mutane da su ya bada du rayukan su akan neman duniya to mu fa in ba mu bada rayukan mu da abinda muka mallaka dan manzo Allah ba wallahi san annabi din ce na kayya ne a baki kida ka annabi ba ka bane ana magana annabi ba kowa ake magana a kansa ba in ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu irin tarbiyyar da aka mana kenan dan maulan mu shugura da galan abin da yake fada cewa cewa wa maliya gairal mustafal badr ma'arab wa fil da'i da fil gair maliya margab yana cewa ni fa ba in da wani umma annabi Muhammad ba ba in da bukata ba wa maliya gairal mustafal badr ma'arab ba in da wani bukata umma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wa fil da'i da fil gair duk sakamakon da wani gaban kuma ni ne kaza ni ne matsayin kaza ni yace maliya margab ba in da fadi a cikin wannan abu in ba na annabi Muhammad to mu fata miki babu siyasa akan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai sai na umar dai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi musulunta babbanka Abbas a gurina ya ku musulunta babana kadagu idan Abu Bakar ma ka dafa annabi yake musulunta babbanka Abbas a farin cikin sa a gurina wallahi ku musulunta babana ji kwafa sai ara ka mutane su ni annabi ba wasa bane sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
fa yace waye na gayyatar duk almajiran sa Abdul Jabbar wanda ni na yadda da su saboda abin da saboda ya san na san san wasu a ciki kaman Sharif Abdul Basit ina yawan kira sunan shi kaman Malam Abu Ruqayya ina yawan kira sunan shi kaman Imam Shatima ya zama limamin masallacin Sheikh Abdul Jabbar ina yawan kira sunan shi to haka kaman irin su Malam Randin ya ce yana da yata duk wanda ya motsa irin wanda shi Malam Randin yayi cewa ababan da ya kida ya biyar ya kawo Qur'ani guda tara abin da ya faɗa to a game da shiranin litani kuma hanya bude yake kuma albishirin ku jama'a shakaran jiya da jiya mun yi magana da shi Sheikh Abdul Basit insha Allah kuma Allah sa ya ji wannan kuma zan gaya masa wannan in ya shirya insha Allah da shi Burhanu din insha Allah Allah ya miki shi sai ai muna da shi
to zaki Allah ya kara mana san annabi Muhammad Allah ya kara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutai gidansa da sabban sa Allah ya kare Zaliya saboda alƙaman manzon Allah Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya guda mana gaskiya ne ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ne ba za mu iko guje mata saboda hakkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughlif wal qatil lima sabaqa ila sirati al-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala ali hakka diyum idar azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode